Ku sani cewa ita dai rayuwar duniya ba wata aba bace sai wasa da sharholiya da kyalekyale da kuma fariya a tsakaninku da takara wajen nuna yawan dukiya da ƴaƴaye. Ta yi kama da ruwan sama da tsirransa suka baiwa manoma sha'awa, sannan duk ya bushe sai ka ganshi fatsi-fatsi, sannan kuma ya zama duddiga. A lahira kuwa akwai azaba mai tsanani da gafara daga Allah da kuma yarda. Rayuwar duniya ba komai bace sai jin daɗi mai ruɗi.